INEC wacce ta ƙara wa'adin mako ɗaya zaben ya zama a yau Asabar zai gudana jihohi 28 zan sauran jihohi 8 na da lokacin zaben su daban da sauran dangi akalla dai manyan jam'iyyu APC da PDP na da ƴan takara dukkan jihohin inda wasu jam'iyyun da suka hada da NNPP Labour SDP YBB da sauran su suka tsera jihohi da dama
dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda
suna zanga zangar ƴan adawa zuwa INEC cewa Bibas ba ta yi aiki a zaben shugaban ƙasa da na ƴan majalisar tarayya ba anan jami'a sashin labarun hukumar Zainab Aminu ta nana da shiri tsab don aikin Bibas a yau din nan.
An gama saita na'urar Bibas domin yin aiki da shi wurin tantance mai kada ƙuri'a da aiki sakamakon zaɓe. An yi atisayen horaswa wa jami'anmu daga SPO Coalition da Presiding Officers.
Za a rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 2:30 na rana a gogon Najeriya. Amma duk wanda yake kan layi zai samu damar kada ƙuri'a ko ƙarfe nawa za a ɗauka. Nasura da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.